nan Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirin mu na dare yau Laraba 23 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Bayan labaran duniya zamu kawo muku rahoto a game da cece kucin da kalaman sabon ministan Abuja ya haifar jin kadan bayan sharrin kurka mai aiki. Za kuma a ji mahangar masharanta a game da makomar rikicin siyasar Niger. Bayan da wani hadarin jirgin sama ya auku wanda ya hauku a arewacin Rasha yayi aka kuma ayyana shugaban kungiyar mayakan Wagner daga cikin jerin sunayen waɗanda suke cikin jirgin. Bayan nan zamu kawo muku wani rahoto na musamman a game da wata ziyarar aikin da suka yi General din ɗan sandan Najeriya Kayode Egbetokun ya kai jihar Osun da alƙawarin da ya wa al'ummar jihar. Yau Laraba zamu kawo muku labaran wasanni daga Ghana. To amma da farko zamu fara da kawo muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani jirgin sama na kasuwanci da ke kan hanyarsa daga Moscow zuwa St. Petersburg ya yi hatsari a ranar Laraba, inda ya kashe mutane 10 da ke cikin sa, inji jami'an agajin gaggawa na kasar Rasha. Shugaban sojojin haya Yevgeny Prigozhin na cikin jerin fasinjojin a cewar jami'ai, amma ba a kai ga bayyana ko yana cikin jirgin ba. Kafofin yaɗa labarai da ba a tabbatar da su ba sun ce jirgin na Prigozhin ne, wanda ya kafa kamfanin soji mai zaman kansa na Wagner. Mai kula da harkokin sufurin jiragen sama na Rasha, Rosavia Tsiya, ta ce sunan Prigozhin na cikin jerin sunayen fasinjojin, sai dai ba a bayyana ko ya hau jirgin ba. Kamfanin dillancin labaran kasar Rasha TASS ya ambato jami'an gaggawa na cewa jirgin ya dauki matukan jirgi 3 da fasinjoji 7. Hukumomin kasar sun ce suna gudanar da bincike kan hatsarin, wanda ya afku a yankin Tiba mai nisan kilomita sama da 100 daga arewacin birnin Moscow. Prigozhin, wanda rundunar sojojinsa mai zaman kanta Wagner ta yi yaki tare da sojojin Rasha a Ukraine, sun yi yunkurin kai wani hari kan shugabancin sojojin Rasha a ƙarshen watan Yuni. Fadar Kremlin ta ce za a kai shi gudun hijira zuwa Belarus, ko mayakansa za su yi ritaya ko su bi shi can, ko kuma su shiga rundunar sojojin Rasha. Kimanin 'yan Afirka 7,000 ne da suka gaza yin ƙaura zuwa Turai suka makale a jamhuriyar Nijar tun bayan juyin mulkin watannin da ya gabata, inda jami'an tsaron shugaban kasar suka hambar da zababben shugaban da ke yammacin Afirka bisa tafarkin demokaradiyya. Gwamnatin mulkin sojan Nijar ta rufe sararin samaniyar kasar, sannan kuma kasashen yankin su ma sun rufe iyakokin kasar a wani bangaren takunkumin tattalin arziki, lamarin da yasa yake da wuyar fita ga mutane. Nijar dai wata muhimmiyar hanya ce ta hijira ga 'yan Afirka da ke kokarin isa kasar Libya a matsayin hanya ta tsallara tekun Mediterania zuwa Turai. Kasar India ta yi nasara aika jirgin ta yankin kudancin duniyar wata a yammacin yau Laraba, wanda ya kafa tarihi yayin da ta zama kasa ta farko ta taba wani sashi na duniyar wata da ba a taba ba. Duk da cewa Amurka da Rasha da China sun sauka a kusa da duniyar wata, har ya zuwa yanzu babu wata kasa ta taba aika jirgin ta yankin kudancin duniyar watan saboda yanayin yankin. Masana kimiyya sun tafa tare da fashewa da murna a cikin cibiyar bayar da umarni na hukumar binciken sararin samaniya ta India, ISRO, bayan da jirgin da ba shi da matuki mai suna Vikram ya sauka lafiya. Wannan wani muhimmin lokaci ne ga hukumar kula da sararin samaniya ta India, wadda aikin ta ya isa ga iyakar kudu shekaru 4 da suka wuce, ya kare da takaici lokacin da jirgin ya fadi. India ta bada rahoton nasara aikin ta na Chandran 3 bayan da jirgin Luna 25 na Rasha, wanda shi ma yake kan iyakar kudu, ya yi hatsari ranar Asabar. Labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kota a Kenya ta bayo kamfanin da ya mallaki Facebook Meta da masu gudanar da ayyuka da suka shigar da kara a kotu kan korarsu ba bisa ka'ida ba, wa'adin kwanaki 21 don warware takaddamar da ke tsakaninsu ba tare da kotu ba, kamar yadda umarnin kotun ya nuna a ranar Laraba. Masu gudanar da ayyukan Facebook 184 suna karan Meta da wasu 'yan kwangila biyu bayan sun ce sun rasa ayyukansu daga kamfanin Sama saboda sun shirya kungiya. Masu shigar da kara sun ce an sanya su cikin jerin sunayen da ba za su taɓa samun irin aikin su a kamfanin ba, bayan da Facebook ya sauya 'yan kwangila. Bangarorin biyu za su bi hanyar sasanta wannan koki ba tare da kotu ba, in ji umarnin kotun da'ar ma'aikata, wanda lauyoyi masu shigar da kara da Meta da Sama suka sanya wa hannu. Daga ƙarshe Iran ta yanke wasu maza bakwai da wata mata hukuncin zaman gidan yari, bayan da samun su da laifin taimaka wasu maza biyu da aka yanke hukuncin kisa a baya, bayan da suka kashe wani jami'in tsaro a zanga-zangar da aka yi a fadin ƙasa a shekarar da ta gabata, bayan mutuwar Mahsa Amini a hannun 'yan sanda. Kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito yau Laraba, hukuncin na zuwa ne a daidai lokacin da aka cika shekara guda da rasuwar Amini a ranar 16 ga watan Satumba. Yayin da hukumomi suka tara masu fafutuka da sauransu a wani yunkuri na murƙushe duk wata adawa da ke gabansu. Daga cikin waɗanda aka yanke hukuncin, har da wani likita da aka yanke masa hukuncin shekaru 15, a yayin zanga-zangar likitoci da suka yi jinyar waɗanda suka halarci zanga-zangar sun fuskanci tsangwama tare da kame.
Filu Hashin Gumen kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. Bayan da ya kama aiki babban ministan Abuja Nyesom Wike ya bayyana sabbin tsare-tsaren da zai yi aiki da su, wanda zai buƙaci yayi aiki da wato ainihin taswira tsare-tsaren birnin Abuja, ciki hadda kuma wanda kuma zai baiwa makiyaya wanda zai hana makiyaya kiwon shanu a kwaryar birnin Abuja, wanda al'amarin da bai yi wa makiyaya dadi ba. Ga rahoton da Rukayya Basha ta hada mana daga Abuja.
Sa'o'i kaɗan bayan rantsar da ministoci da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi a Abuja, inda kowane minista zai fara aiki a hukumance, sabon ministan babban birnin tarayya Abuja Nyesom Wike ya fitar da sanarwar cewa za su hana shawagi da kiwon shanu a kwaryar birnin tarayya Abuja. Tsohon gwamnan na jihar Rivers ya bayyana cewa za a kyale shanu su yi kiwo a bayan gari, amma ba za a bar su su yi kiwo a wuraren da aka shuka ciyayi domin kawata birni da ke cikin gari ba. Ya kuma ce za su zauna su tattauna da makiyaya domin cimma matsaya akan wannan batu. A hirarsu da muryar Amurka, kungiyoyin Fulani sun bayyana ra'ayoyinsu masu karo da juna dangane da lamarin, yayin da mazauna birnin tarayya suka yi na'am da matakin. A bayaninsa, Honorable Khalil Muhammad Bello, shugaban makiyaya ta kunan Allah ta ƙasa, ya bayyana cewa wannan sanarwa ta ministan ba ta yi musu daɗi ba, bisa ga cewar shi duk wanda ya zo Abuja a nan ya same su.
Wannan sanarwa da muka ji cewa za a dakatar da kiwo a cikin kwaryar birnin Abuja, a gaskiya ya tar mana da hankali, ya kawo mana gigi cewa da imau cewa ba fa su ne Abujan ne ta zo ta same su fa makiyayan nan, ba wai su ne suka je suka samu Abuja ba. To mu a ganin mutum da yake dabbobin nan dabbobi ne da aka same su a gurin, ko mutane ne masu biyayya, kuma dabbobin nan yana da wahala kwaryar Abujan nan kaga an kade dabba. A gaskiya wannan minista wannan doka da ya kawo muna so a sake duba ta, don haka a ganin mu matakai ya kamata a dauka wanda za al'amura za su tafi daidai ba tare da dabbobin suna kawo matsala ba. Ko mu kungiyar kulan Allah muna da shawarwari masu kyau in an neme mu da zamu bare da komai zai tafi ba tare da illa ba.
Sai dai a ɗayan ɓangaren shugaban Miyatta Allah ta ƙasa Usman Baba Ingel Zarma ya ce ai wannan sanarwa ta sabon ministan Abuja na hana kiwo ba sabon doka ba ne.
To amma da mai yarjejeniya tana nan farfajiyar central Abuja area, daman ita wannan kungiya tamu ta zauna da hukumar raya Abuja an tattauna an yi yarjejeniya waɗannan guraren ba a san a da Fulani makiyaya a gurin, dukkan Fulani da aka kama a wannan gurin daman suna sane mun zauna da shugabannin su na ƙasa, an gaya musu an sanar da su sun sani, don haka ba sabon abu ba ne.
Wani mataki za ku ɗauka kan hakan dai, duk da dai ka ce ba sabon abu ne ba?
Eto mataki ya bai wuce kajiya kaman faɗakarwa ba, dole ne za mu kira wayannan shugabanninmu na ƙasa-ƙasa na ƙananan hukumomi guda shida da mawakilai da suke mazaɓu na kansuloli na Fulanin. Dole mu zauna da su mu gaya musu kafin sabon shugabanci ya zo a SCP, kuma ga abin da sabon minista ya ce akwai yarjejeniya kuma daman da aka yi da su, saboda haka ya kamata a jaddada biyayya ga wannan yarjejeniyar don a tabbatar cewa Fulani makiyaya ba su shigo cikin farfajiyar Central Abuja area a kama su da shanu su suna kiwo ba.
Shin ko yaya mazauna Abuja da kuma makiyaya suka ji da wannan sanarwa da ministan Abuja ya zo da shi?
Gaskiya wannan labari ya zo mana da firgici sosai. Gaskiya ni a matsayina na makiyayi ban ji dadin shi ba.
Ni ina bada goyon bayan haka, ina ganin kuma abu ne wanda ya kamata a yi tun can baya, saboda nan tarayya ba a tsara shi don a dinga ganin makiyaya suna yawo ba.
Fito da irin wannan kuduri ba sabon abu bane a Najeriya, musamman ma ga sabbin masu madafin iko da kuma kikikaka da ake samu a tsakanin shugabannin kungiyoyi. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda makiyaya za su fuskanci sabuwar doka ta ministan Abuja. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To kai da Rukayya Basha, kamar yadda aka ji a cikin labaran duniya, an ayyana sunan shugaban kungiyar Wagner Yevgeny Prigozhin cikin mutanen da suke jirgin da ya hadari a arewacin Rasha, wanda ya sanadiyar mutuwar duk mutane 10 da ke cikin jirgin. Dalilin da ya sa na tattauna da wani mazaunin Amurka kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa Alhaji Garba Suleiman Karkrako, wanda na tambaye shi ko in ya tabbata hakan wani irin tasiri zai wato mutuwar shugaban Wagner zai haifar ga dambarwar siyasar da ta kunno kai a Niger, sai ya ce.
To hakikanin gaskiya idan wannan ya tabbata, yana cikin sunaye wanda aka gani a manifest din shi wannan jirgi da ya hadari, to zai zama na akwai cima baya ga wannan juyin mulki da aka yi a Niger, domin wannan kungiya shin wato kungiyar Wagner suna da hannu dumu-dumu a cikin wannan al'amari da yake faruwa a ƙasan can Congo, wanda ya faru da kuma nan na Niger. Saboda haka koma baya ne a gare su madugun waɗannan juyin mulki.
Idan har hakan ya tabbata, me kake gani su sojojin juyin mulkin Niger, wani mataki kake gani za su ɗauka domin cike wannan gurbi da rashin shugaban Wagner ya haifar?
To a gaskiya an ce iya rofar da kai, abinda zai fi ma'ana ko ala a gare su kuma inda za su dogara kawai sai dai wannan tallafi da taimako na wajen fannin ƙarfin soja. To wannan shi kaɗai yanzu ya rage wato option a hannunsu. In kuma sulhun aka ɗauka wanda zai fi ma'ana, to duk da ya rage nasu iya ruwa fidda kai.
To banda Afirka ko kuma Nijar da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, sunan kungiyar Wagner suna ne da ake daɗe ana jinta a rikice-rikice a
ko'ina da rikinsu ko'ina da
ruwansu. Wani irin tasiri kake gani rashin shugaban zai haifar har idan ya tabbata?
Ai ba wani abin da zai faru, domin na farko dai su kansu Rasha za su yi murnan wannan, za su zuba ruwa a ƙasa su sha. In dai har ya kasance shin wannan list sunayen wanda suka rasa rayukansu a wannan hadari yana cikinsu, to za su yi murna saboda dan yakan musu wani tirjiya. A duk inda ake da wani rikici wanda yake Rasha din suna da hannu a ciki. Kuma wannan kungiya kamar ba za a fito fili a nuna cewa Rasha na da hannu a cikin wannan kungiya ta Wagner ba, amma suna da shi, wanda yake abu ne na kamar a asirce. To irin wannan tirjiya da yake musu, da in an nuna ga dabarun yaƙi wanda ake so a yi a zai, ko kuma ga yanda ake so a yi, ce ba zai yi ba. Wanda yake har ma a waɗansu watanni da suka wuce,
watan Yuni,
ya yi ƙoƙarin ya kutsa Rasha ɗin ma ya yi wani barazana ko na ji mulki ne ko na ƙwace waɗansu wurare daga madafan mulki na Putin. To har ya zama na ya ɓace, aka neme shi ma aka rasa, ba a san yadda yake ba, ana zargin ma Putin a lokacin ko ya halaka shi ne, ba a sani ba.
A yanzu wani irin tasiri rashin shi zai yi a yakin Rasha da Ukraine na ɗaya kenan? Na biyu kuma a wancan lokacin watan Yuni ne aka yi wannan tawayen,
to mu haka
akwai lokacin da aka ce ba dan wani lokaci ba a san inda yake ba, ake ta zargin shi shugaban Rasha da hannu a bace wasu a wannan lokacin wanda daga bisani ya bayyana.
To yanzu ma ko da ta Allah ne ta kasance cewa wannan hadarin kawai wato wani issue ne wanda yake technically na jirgin saman na'urori suka faru da sauransu, waɗansu ba za su yadda da ma haka ba, ko a ce wani yanayin sararin samaniya da sauransu. Bayan da za a yi ma shi shugaban Rasha Putin ya fita zargin cewa ba shi suka shirya aka kabo wannan jirgi ba domin halaka wannan madugu na waguna.
Alhaji Garba Suleiman Karako kenan mai sharhi akan siyasa mazaunin Amurka. Kuma masu sauraro, kafin mu ci gaba ga shirinmu na gaba.
Babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya, Mr. Kayode Adeolu Egbetokun, ya bayyana aniyarsa na samar da tsaro a tsakanin jama'ar Najeriya, musamman a tsakanin manoma da makiyaya. Babban baturin 'yan sandan na Najeriya yana jawabi ne a headquarter 'yan sanda da ke unguwar Elele Ibadan a lokacin da ya kai ziyara a jiya Talata. Daga nan sai babban baturin 'yan sandan Najeriya ya yi gargaɗin cewa akwai bin ƙarairayi a sashen yaɗa zumunta na yanar gizo, don haka jama'a su kiyaye. Don mai son cikakken bayani ga kowane lamari na tsaro, to ya tuntuɓi jami'an 'yan sanda.
Are going on in the social media that are not true. A lot of falsehood are being propagated on the social media. If you need clarification, the community police is here. The police PRO is here. Other senior police officers that you can reach, please reach out to them. They will take it up and ensure that justice is done.
IGP Kayode Egbetokun ya ce akwai ƙarece-ƙarece masu yawa a sashen yaɗa zumunta na yanar gizo, don haka don mai son a fayyace masa gaskiya ya tuntuɓi kwamishinan 'yan sanda na jiha, ko ya tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda na jiha, ko kuma ya tuntuɓi duk jami'an 'yan sanda da ke kusa. Za su tabbatar da cewa an yi masa adalci ga kowane lamari. Sashen yaɗa zumunta na yanar gizo yana yaɗa bayanan da ba na gaskiya bane da ke sa a tada hankalin jama'a, don haka a yi kappa-kappa da wannan sashen. Shugaban 'yan sandan na Najeriya ya ci gaba da cewa,
we have a new police administration in place and our vision is to emplace a professionally competent, service driven, rule of law compliant and people friendly police force. We want to achieve a police force that will be able to respond appropriately and adequately to the dynamics of crimes and criminalities in our societies.
Muna da sababbin hukumar 'yan sanda a halin yanzu, kuma niyyar mu musamar da kwararrun jami'an 'yan sanda masu bin doka da oda, masu kwazo, masu haba-haba da jama'a. Muna son mu samar da rundunar 'yan sanda da za ta iya kai ɗaukin gaggawa ga kowane irin laifi a cikin lokaci da ke faruwa a cikin al'ummar mu, don kawar da laifi da masu aikata laifuffuka a cikin al'ummomin.
The overall intention is to reduce crime in our society and make sure that all the citizens of this state go to their homes after the hard day's work. They should be able to sleep with their two eyes closed.
Mr. Kayode Egbetokun ya ce niyyar su shine su rage aikata laifuffuka a cikin al'umma, a tabbatar da cewa dukkan jama'ar da ke wannan jiha ta Oyo sun koma gidajensu lamun lafiya bayan sun kammala ayyukansu na yau da kullum. Kwanta lafiya a gidajensu.
The police cannot do it all alone. The police need your cooperation. So we are reviewing our strategies regularly to ensure that we are able to deliver on our mandate to police this country.
Sai dai yace 'yan sanda kadai ba za su iya ba, suna son haɗin kai da goyon baya daga jama'a, don haka suna nazarin shirye-shiryensu kullum don tabbatar da sun yi ayyukansu kamar yadda doka ta tanada. Wasu shugabannin jama'a da na halarci taron sun nuna jin daɗinsu a game da taron.
Sunana Alhaji Yakubu Bello, akan harkoki na jiha Oyo. A taron wannan wallahi ya daɗi. Taron kuma ya yi mahimmanci akan bangaren zuwan da ya zo, wato ya yi bayani na ƙwarai akan haɗin kan mutane a zauna lafiya a jiha Oyo.
Babban Inspector 'yan sanda ya ce zai yi ƙoƙari ya kawo zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma. Me za ka ce a game da wannan kalami?
To wannan dama maganan da ya zo ya faɗi, wato haka take. Saboda in ka samu mutane suna zaune da sarakunan gari da shugabannin Fulani da narewa gaba ɗayan haɗa kawuna, to zaman lafiya wannan ya tabbata. Saboda maganan da yayi bayani akan haka bayanin yake
kwana-kwanan nan aka kashe makiyaya wajen goma kana ganin cewa wannan kalami nasa zai kawo ƙarshen irin wannan kashe-kashe
in to da ma irin wannan bayanin ana zamana ma mutane bayani zai kawo zaman lafiya wannan mutanen da suka zo suka kashe wannan mutanen sun zama da masu yan ta'adda ne ko ba haka ba gwamnati kuma ta san ta su to saboda haka gwamnati ta tsaya ta dauki mataki akan su in ta dauki mataki akan su wallahi za a samu zaman lafiya
ka gamsu da bayanin da shi Speto jin na yan sanda yayi
eh wannan bayanin da yawa to daidai ya faɗi kuma insha Allah wato za a dauki mataki akai
eh ka gamsu
na gamsu da maganar da ya faɗi shi a misali
to ya kaji game da wannan taro na baturin yan sandan Najeriya
to taron na wallahi ya gamshe mu mun yi dadin maganar da shi yake da yayi to muna da Allah muna so a taimaka mamu zaman lafiya kashe-kashe ne ya yi mamu yawa
yanzu idan ka koma gida da wani sako za ka je ma da mutanenka
to mutane na ina sakon da zan kai masu a yi dai miti na zaman lafiya kuma muna roƙo a ƙara mamu mitin nan a riga ja mamu mutanen nan mu samu sauki mu makiyaya
Sunana Alhaji Sani Gumi daga kasuwa Waki Ibadan.
To me ka kawo wannan taro na Speto yan sanda na kasa?
Abun da ya kawo taro na Speto yan sanda na kasa domin wato magana tsaro ne yayin da ake cikin Najeriya ana son kwanciyar hankali da zaman lafiya.
Ban Speto yan sanda na Najeriya yayin magana a game da zaman lafiya tsakanin musamman makiyaya da manoma tsakanin kabilu daban-daban tsakanin addinai daidai sauran abubuwa. Me za ka ce a game da wannan?
Alhamdulillah wannan bayani da ya yi kyau kuma kanshi muke mu musamman ma yan arewa mazauna kudancin Najeriya mu masu zaman lafiya ne kuma muna zaune lafiya kuma duk abin da muka ga cewa ya zo abin da ya shahi tsaro insha Allah za mu goya ma gwamnati baya kuma za mu watan nuna mata ainihin gurbi in akwai su in Allah so domin a samu zaman lafiya
Mr. Gbangabode monument da ya halarci taron yace taron yayi armashi sai dai ya kamata a ƙara bunƙasa tsaro a fadin jihar ta Oyo don samun ci gaba
ilu Oyo o ti fi mule o si ma mu orisirisi nkan ti o mu tẹsiwaju wa si ilu Oyo
wani basarake daga fadar Olubadan na Ibadan yace zuwan baturen yan sandan a jihar Oyo wani tubariki ne ga jihar ta Oyo don haka sun ji daɗi ta hanyar ba da kyauta ga shugaban yan sandan na Najeriya
your coming we believe is a blessing I want to appreciate it by presenting this gift in front of the mark of police. Father, please take up. Yes. We are presenting this shield as a sign of our love, a sign of our respect, and a sign of our full cooperation to the Inspector General of Police.
Taron dai ya sami halartar shugabannin jama'a ciki har da sarakunan gargajiya kamar su sarkin sasa Dr. Haruna Mai Yasin Katsina da dai sauransu Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ta gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma sai labarin wasanni daga Ghana.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar Bindiya masu tara sun kai wata ziyarar aiki ga jakadiyar kasar Ghana a Malta Barbara Croft Kobenisa yayin da sun kaso masana'ar su ta mahula da kungiyar Saran FC jakadiyar ta Ghana ta himmanta fitattun yan wasan da cewar su yi amfani da wannan dama su inganta rayuwarsu ta gode wa yan wasan da ziyarar da suka kai mata kuma ta yi alkawarin rama musu muddin suna tare cikin Malta yan wasan guda tara sun kula kulla wata yarjejeniyar kwararru ne da kungiyar Saran FC a Turai. Ɗan wasan na zaki a cikin su akwai Kwesi Dansu da Prosper Wusubuachi, sai ɗan wasan gaba Charles Jiman, Frank Boateng, Joshua Ajiman da Bismack Asare, sai kuma ɗan wasan baya Daniel Opoku da Moro Mukhtar. An saka ɗan wasan tsakiyar kasar Ghana Muhammad Kudus a cikin jerin ɗan wasan Ayas da za su tafi buga wasan share fage na ligin din Turai a Ludogorets kasar Bulgaria. Mai shekaru 23 da tarin kungiyoyin kwallon kafa sun kanu na sha'awar su a kansa daga kasar Ingila a cikin ɗan wasa 25 da manajan Ajax Morris Tijen ya ambata. Har yanzu babu tabbas game da makoman Kudus a Netherlands bayan an yi watsi da tayin Brighton da West Ham. A ranar Talata, Chelsea da Barcelona a karuwaito sun nuna sha'awa akan ɗan wasan wadda zai iya tafiyarsa kan rufewan kasuwan ɗan wasannin na bana. To ɗan wasan gaba na Arsenal da ƙasar Faransa Thierry Henry aka ambata a matsayin mai koyar da ɗan wasan ƙasar Faransa masu ƙasa da shekaru 21, kuma shine zai jagoranci kungiyar wasannin Olympic na shekara 2024 a birnin Paris. Mai shekaru 46 ya maye gurbin Salvino Ripoli, ya kuma haɗi da manejoji bayan ya rabu da aikinsa na mataimaki a Belgium a dalilin gasar cin kofin duniya na bara. Shi dai Henry da Elashi kofin duniya 1998 ta Turai a shekara ta 2000 da Faransa ya shafa ma ya kai wannan matsayi a wurin koyarwa tsirin duniya. Bayan karkarewarsa a matsayi na hudu a Eugene, Oregon a shekara ta 2024, mai gudun tseren tsallake shingaye Wilfred Hapiu na kyautata zaton zai lashe lambansa na farko a gudun mita 400 a Budapest kasar Hungary, kuma zai iya zama bajimta a Faransa. Wasan zarin ruga. Kaftin kasar Ingila Owen Farrell ba zai yi wasannin farko guda biyu na cin kofin duniya ba bayan kungiyar wasannin kwallon zarin ruga wato rugby na duniya ta yi nasarar daukaka kara akan ra'ayi mai rudani da ya kawar da jan katinsa. An ba da sanarwar haka ranar Talata 22 ga watan Agusta. Za a dakatar da Farrell daga wasannin tukunyar D da za su yi da kasar Argentina da Japan da kuma wasannin motsa jikin da za su yi a watan nan da Ireland da Fiji a cikin haramcin wasannin guda hudu. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa da muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Abbas kafin mu karkare shirin gasar fili ya sake dawowa da labarai a takaice.
Wani jirgin sama na kasuwanci da ke kan hanyarsa daga Moscow zuwa St. Petersburg ya yi hatsari a ranar Laraba, inda ya kashe mutane 10 da ke cikinsa, inji jami'an agajin gaggawa na kasar Rasha. Shugaban sojojin haya Yevgeny Prigozhin na cikin jerin fasinjojin a cewar jami'ai, amma ba a kai ga bayyana ko yana cikin jirgin ba. Kafofin yaɗa labarai da ba a tabbatar da su ba sun ce jirgin na Prigozhin ne, wanda ya kafa kamfanin soji mai zaman kansa na Wagner. Mai kula da harkokin sufurin jiragen sama na Rasha, Rosaviet Sia, ta ce sunan Prigozhin na cikin jerin sunayen fasinjojin, sai dai ba a bayyana ko ya hau jirgin ba. Kimanin yan Afirka 700 ne da suka gaza yin ƙaura zuwa Turai suka makale a jamhuriyar Nijar tun bayan juyin mulkin watannin da ya gabata, inda jami'an tsaron shugaban ƙasar suka hambar da zababben shugaban da ke yammacin Afirka bisa tafarkin demokaradiyya. Gwamnatin mulkin sojan Nijar ta rufe sararin samaniya kasar, sannan kuma kasashen yankin su ma sun rufe iyakokin kasar a wani bangaren takunkumin tattalin arziki, lamarin da yasa yake da wuyar fita ga mutane. Nijar dai wata muhimmiyar hanya ce ta hijira ga 'yan Afirka da ke kokarin isa kasar Libya a matsayin hanya ta tsallaka tekun Mediterania zuwa Turai.
Masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau. Sai kuma gobe da in Allah ya kai mu da safe a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta ba da umarni Julie Leathers Gresham da ma injiniyan mu na yanzu Kila, ni Aisha Mu'azu da nake fatar ku kwana lafiya.